أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na littafin Wahid bin Abdussalam Al-Bali littafi mai suna Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin hanya ta nagartattun bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na shidda ko na shidda insha Allah a sati da ya gabata muna cikin babi da yake magana akan fadala da ke da kai wajen gina masallaci inda muka tsaya akan hadisi na karshe da muka karanta cewa shi gina masallaci sadaka jariya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi na Abu Huraira yake cewa yana daga cikin ayyuka wanda yake iske bayi daga cikin ayyuka kyawawa shine idan mutum ya aikata su tun a nan duniya ta hanyar su to wannan aika za su bi shi har zuwa kabarin shi har zuwa lahira zai ga wannan lada na wannan aiki da yi a cikin kayan shi kuma ladan shi ba zai yanke ba shine yake gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai ilimi mutum ya bada ilimi ya koyar da ilimi matukar ana koyar da wannan ilimin da ya bayar to yana cikin sadaka jariya har zuwa ranar da abin zai yanke ko kuma yaro nagari yana maka addu'a ko kuma wani littafi na karatu ko qur'ani ko littattafai ko kuma gina masallaci ko gida wanda ka gina domin masu hucewa su ringa kamar ɗan balaguro su ringa sauka a ciki ko kuma wata rijiya ko wani abu dai na shan ruwa wanda za ka yi domin mutane su amfana to duka wannan abubuwa ne wanda mutum idan ya yi su tun yana raye to ladan shi ba zai yanke ba ko da a ce bayan ran shi bayan haka nan ko da mutum bai yi ba sai iyalan shi suka mishi shi ma na daga cikin abin da zai iske shi zuwa kabarin shi sai malai ci gaba yake cewa khutwatun fi mizanil hasanat tattaki fi mizanil hasanat a cikin ma'auni na ayyukan kyawawa kenan tattaki da mutum zai yi wannan tattakin duk taku guda kana cikin lada to shine malam zai mana bayani akan yanzu insha Allah yace fi sahihai an Jabir bin Abdullah qala khalatil biqa'u hawla al masjid fa arada banu salima أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قال قد رأي يا رسول الله نعم قد أردنا ذلك فقال يا بني سلم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم Jabir bin Abdullah yace a lokacin da aka gina masallaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokaci sai wasu ƴan kabila ta Banu Salama wanda su gidansu yana wajen Madina ne kamar bayan dutse yake na garin na duwatsun da suka kewaye garin Madina sai suka gani sun yi nisa da masallaci bari su matso kusa shine yake cewa fa arada banu salima an yantakilu ila qurbil masjid sai suka nufaci su zo kusa da masallaci fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya iso ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cewa ga banu salima za su bar wajen su inda suke a yanzu su zo kusa da masallaci shikenan fa qala lahum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu innahu balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid, labari yazo mini cewa kuna so ku turo daga garinku, daga inda kuke, daga anguwa ku taso ku zo kusa da masallaci. Sai suka ce na'am qad aradna zalika, sai suka ce eh kware ku mun so mi haka. Fa qala ya bani salima, sai ce ya ku bani salima, diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum, yace wannan gidan da kuke zaune, wannan nesan da kuke gani, ladan ku ne za a ringa rubuta muku a dukkan taku da za ku ringa yi wajen zuwa masallaci. Akwai hadisin da muka karanta, duk taku guda in kai za a kankare ma zinubanka, taku guda in kai hallo a rubuta ma lada, kenan kana tahiya taku ɗaya lada, taku ɗaya kuma kankare zinubi haka isa masallaci. Kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan yana nuna musu cewa wannan nisan da suka yi alkhairi ne a gare su, inda za su yi hakuri koyi da yaushe zauwa da koma da suke yi a cikin lada suke, kuma a cikin gafarar Allah suke. Kenan kaga zauwa masallaci, zauwa masallaci yana daga cikin abin da yake gadar ma da mutum gafarar zunubai, kuma yake sawa Allah subhanahu wataala ya rubuta mashi lada a cikin littafinshi. Kenan kaga wannan zauwa masallaci a kawa zai yi akan zauwa a saman moto ko kuma a cikin mota, misali a kawo zai yi lada akan abin hawa, tunda ko lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya tashi ranar juma'a ya tashi da sahi yayi wankan juma'a ya tahi da wuri kuma ya tahi a kafa ya dawo a kafa, wanda yayi wannan shi ma an gafarta mai zarban shi baki daya. To kaga irin wannan sai kaji an ce ya tahi ba saman abin hawa ba, me yasa? Saboda wannan tahi lokacin da kake fa guda, fa biyu, fa uku, ana kankarar zunubai ne kuma ana rubuta maka. Sai yake cewa haka ya zo a cikin sahihai an abi musa qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam a'zamun nasu ajran fi salati, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi girman lada a cikin mutane a sallah ab'aduhum fa ab'aduhum mamshad, shine wanda yayi kowa nisa kafin a zo masallaci, to yayi kowa girman lada. Sai yake cewa wallazi yantaziru as-salat hatta yusalliha ma'al imam, wanda kuma yake jiran sallah har sai yayi ta tare da liman. A'zamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam, yayi wanda shi in yayi sallah zuwa zai yi barci, sannan kuma in lokacin wata sallar ta zo sannan ya huto. Kenan zai misali an yi sallar magariba a wancan lokaci lisha ana dan janta, to su wasu su tafi gida su kwanta su yi barci har lokacin isha ya kuma hado sai su huta. To wanda ya zamna tsakanin magaribar da isha ya zamna tun daga magariba, tun da kare sallar magariba har zuwa sallar isha yanzu kamar zaman da muka yi wannan, to ya yi lada akan wanda ya tafi ya dawo. Shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayani, yace wallazi yantaziru as-salat hatta yusalliha ma'al imam, mai jiran sallah har sai yayi ta tare da liman. A'zamu ajran, yahi girman lada, min alladhi yusalli thumma yanam, ga wanda yake yin sallah ya je barci sannan in wata sallar ta zo ya huto. Kaga wannan hadisi mai nuna mana girman lada ga wanda yake zauwa masallaci, koda a ce me yake suna wanda yake nisa da masallaci, girman ladan wannan hadisi yake nuna mana. Sai yace rawal imam malik sahu wa al albani an nu'aym bin abdullah al madani al mujmir annahu sami'a abu huraira, yake cewa ya ji abu huraira yana cewa man tawadda'a, wanda ya arwalla, fa ahsana wudu'ahu, ya kyautata arwallar shi, thumma kharaja amidan ila salati, sannan ya tashi ya nufaci zuwa masallaci, fa innahu fi salatin, to wannan yana cikin sallah. Kenan wannan hutar da kai da zumma ka kai masallaci da ja ka shiga cikin ladan sallah, madama ya amidu ila salat, yace matukar ya nufaci zuwa sallah wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasan, yace wannan tahiyya ke matakar masallacin ya nufata, to ana rubuta mashi da faƙin shi guda ihda khutwatayhi hasanatun lada guda, wa yumha anhu bil ukhra sayya, kuma da fa guda da zai ita kuma ana san kare ne zanuban shi. Fa idza sami'a ahadukum al iqama, idan dayan ku yaji an tare iqama, fala yasa kama kada ya ringa guje-guje. Fa inna azamukum ajran ab'adukum daran, ab'adukum daran yace mafi fitin ku wajen lada, mafi girman lada a cikin ku shine wanda gidan shi yake nesa. Qalu lima ya Abu Huraira, sai suka ce me yasa kace haka ya Abu Huraira, sai ce min ajali kasaratil khuba, saboda yawan fafa da ya ringa yi ka hanyar su, kenan tahiyyar takun da ya ringa yi ka hanyar iso masallaci shine gadar mushi kankarar zunubai, wannan yasa yayi kowa girman lada wanda yake nisa da masallaci. Kenan da dama lokaci zuwa lokaci mu ringa ajiye abin hawa muna tahiyya a kas, akwai lada sosai. Allah ba mu iko. Sai ma yace fadlu tanzifil masajid wa tadhhiruha wa tajmiruha, babi da zai magana akan fadala ta tsabtace masallaci, tsarkake masallaci, da kuma a sa masallaci turare ya ringa kamshi, kafar masallaci da kura da kwari da shara da sauransu, to akwai fadala a yin wannan aiki. Na sai yake cewa fi sahihai, sai yace ihtimamun nabi sallallahu alaihi wasallam bi man yunzifu al-masajid, kula da manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna ga wanda yake tsabtace masallaci. Sai yake cewa fi sahihai a cikin Bukhari da Muslim, an abi huraira, hadisi daga abi huraira Allah kara mishi yarda, yake cewa anna imra'atan sauda, wata mata irin bakal fata ce a lokacin nan, kanat ta kummul masjid, ta kasance tana share masallaci. A wannan ruwayi yana shakka akan mace ce ko namiji, amma akwai ruwayoyi da suka tabbatar da cewa mace ce, wata lattijuwa ce, ta kasance tana kula da masallaci. Fa faqadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kwana biyu manzala sallallahu alaihi wasallam bai ganta ba. Fa sa'ala anha, sai yake tambaya ina take. Fa qalu, sai suka ce matat aw mata, kamar yadda ya kawo anan yana shakka akan mace ce ko namiji, amma ruwayar ta hikari shine cewa mace ce. Sai suka ce matat ta rasu, yace afala kuntum azantumuni, to me yasa ta rasu ku gaya mana ba? Su kuma gani suka yi dare yayi ta rasu, aka ga uga aka mata sutura kawai aka je aka binne ta ba tare da an gaya ma manzala sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ka'annakum saddaru amra, yace kamar kun nuna cewa battan wani matsayi ne, kamar kun kaskantar da matsayinta, sai yasa kuka yi haka? Ai in wani ne gaya mana za'ayi, manzala sallallahu alaihi wasallam kamar yayi magana sosai akan nisa ba a gaya mashi ba. Sai yace dalluni ala qabriha, yace maza mu je ku gwada mun inda kabarin ta yake. Suka tafi, da suka tafi fa salla alaiha, sai yace a lokacin nan ya mata sallah ta jana'iza akan kabarin ta. Kuma qala, sai yake cewa inna hadhihi alqubur, mafi yawan wa'annan kabarrukan da kuke gani ya nuna su, yace mamlu'atun zulmatan ala ahliha, cikin duhu suke na tashin hankali, bi ma'ana suna cikin azaba. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alayhi, yace amma Allah subhanahu wa ta'ala zai haskaka musu wannan kabarin nasu domin sallar da na yi ma wannan mata. Kene yanzu kaga wannan mata wadda aka nuna al'amarinta ba komi bane ba, wannan aikin take yi babban aiki, babban aiki ne take. Dalilin haka, sababinta, sallar da manzon Allah sallam yayi akan ta a wannan makwantan su ma suka samu Allah haskaka ma kabarin su kenan ka goni nan ga mana fadala dake da kai da matsayi dake da kai addini ya bayar akan akan kula da masallaci akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Samura bin Jundab yake cewa amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nattakhidha almasajida fi diyarina wa amarna an nunazzifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni in ji shi wannan sahabin cewa mu dauki wani wuri a cikin gidajen mu mai da shi masallaci abinda ake nihi ba ka gina masallaci a cikin gida ba ana nihin ka keɓance wani wuri inda kake keɓanta kai ibada misali a cikin ɗakinka ka ware wani kuwan da dardumarka da kominka ana aji kawai wannan wurinka ne wanda ka keɓe in ka tashi ibada nan kake zuwa kai shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ko a cikin ɗaki ko kuma a cikin hilin gida akwai sahabin da ya keɓance irin wannan kuma ya gayyaci manzo sallallahu alaihi wasallam akan ya zo ya yi sallah a wannan wurin nashi ya mai ko da raka'a biyu ce wanda zai kasance kawai manzo sallallahu alaihi wasallam ya buɗe mishi wurin da ya sallah shi ta farko domin shi ma ya ci gaba da yin ibada a wurin to shi ne sahabin yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ware wani wuri mu ɗauke shi a matsayin masallaci a cikin gidajenmu kuma halla wajen wannan mu ringa kulawa da shi muna tsaftace shi muna tsarkake shi wanda ke nuna maka muhimmancin kula da inda ake ibada Muawiya As-Sulami wani mutumin ƙauye ne wata rana ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da ya shigo yana zaune sai yake tambayoyi da kasan mutanen ƙauye suna zauwa ya zo su yi tambayoyin buƙatunsu a kan addini duka in suka yi tambayoyi suka tattara amsoshinsu sai su koma gida to shi da ya zo ana yana tambayoyi ana ba shi amsa yana tambayoyi ana ba shi amsa sai ya ji hutsari sai tashi wajen a cikin masallacin kawai sai koma share a cikin wani lungu na masallacin kamar anan tashi koma can kawai tashi koma can kawai hutsari yayi tsaye na hutsarin shi sabai suka zage takobi a cikin masallacin namu zaka yi hutsari aka zage takobi ana nema a far mishi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi ya gani alamun hallaka shi ake nema ma yana karkarwa kare hutsarin yanzu da ya kare sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kiraye shi su kuma sahabbai sai aka ce musu ku je ku dauko guga guda na ruwa ku je ku zuba a wajen hutsarin shi kuma sai ya kiraye shi sai ya ce mishi wannan masallaci da kake gani wannan masallaci da kake gani bai dacewa ya kasance ana hutsari ana yake cewa inna hadhihi almasajid la tuslihu li shay'in min hadha alqawl wala alqadar yace wa inna ma hiya li dhikrillahi wa qira'ati alquran wannan masallaci da kake gani bai dacewa a zo a ringa hutsari ko a ringa kazamta a ciki wannan wuri ne na ambaton Allah da kuma karatun qur'ani sai mai nasiha hankali kwance ya fahimta haka nan sai aka tada sallah da aka tada sallah shi daga cikin karantarwa da annabi ya mishi sai ya ce mishi idan mutum ya atishawa yana da cikin haƙƙin shi idan ya ce alhamdulillah ka ce mai yarhamaka Allah yana ce haƙƙin musulmi akan musulmi yanzu kawai an tada sallah ana cikin sallah sai wani ya ce atisha wani yana yi kawai shi kuma sai ya juya sai ya ce mai yarhamaka Allah mutumin ƙauye ne bai iya sanin addinin ba bai iya karantuwa ba sai juya ya ce yarhamaka Allah shi haka aka gaya mishi aka ce in mutum ya atishawa a ce mai yarhamaka Allah to ana cikin sallah mutum ya atishawa sai ce yarhamaka Allah da ya ce yarhamaka Allah in kuma ya ga mutumin ya kyale shi sai ya kalle shi sai ya ga ya harare shi ya juya ya kalli wani shi ma wani yana nema ma wani magana shi ma dan mai magana da ido cewa ba lokacin magana bane kuma da ya ga hakan kuma sai ya sake magana sai ce mine ne kuke harare na shi ko wasu irin mutane ne wannan yanzu an nema a kashe ni kuma yanzu kuma ana sallah a ringa harare na hallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi sai ya ce ya Muawiya ita wannan sallah da kake gani ana bude ta da kabbara ana rita da sallama a duk lokacin da aka bude ta da kabbara ba magana wani abu daban
in ba abin da ake yi a cikin sallah takbiri tazkiri karatun qur'ani kawai sai ake ba magana wani zance da wani sai ce ya fahimta anan sai addu'a sai ce allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahada ya allah ka ji kaina ni da annabi muhammad kadai amma su wa'annan banda su saboda bisin ne ma su kashe shi kuma sai ringa hararin shi kuma hallo sai aka sake kiran shi aka ce rahaman nan ta Allah ba ka dan bace kakkace bance ta tsakani na ni da kai kadai mana shi dai wa'azi ake ta mishi shine zo da baiwa shi kai wani laifi sai buge ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habai cewa duk wanda ya mari baiwar shi ko bawan shi kafaraka a wannan laifi da kai na bugun wannan bawan a matsayin shi na dan adam musulmi kafaraka shine ka yantar da shi a lokacin da yan tabbawa ba karamin al'amari bane ba saboda sayan shi saya ake da kuɗi da yawa sai a ce ma ka yantar da shi in ka yantar da shi shikenan wa magana bauta ta kare akan sha abada yanzu shi to ya mara baiwar shi sai ce rasulullah to ni ma na maratawa ina so in yantar da ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a kawo ta majaraba ta mace in musulma ce a yantar da ita in ko ba musulma bace ba a barka sai aka kawo ta da aka ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye man ana ya tambaye ta wane ne sai ta ce anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kai na sani kai manzo Allah ne shikenan sai tambaye ta to aina Allah ina Allah yake sai ta ce fi sama ta ce Allah yana sama annabi sai ya ce itiqaha fa innaha mu'mina kaje ka yantar da ita wannan mummuna ce ta san Allah ta san manzon Allah magana ta kare kenan idan an tambaye ka ina Allah yake kai mi zaka ce a fi sama sama wace a sama wace ba cikin sama bakwai bane ko yawwa sama al-arshi ar-rahmanu ala al-arshi stawa wannan samaniya wannan sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shidda ta bakwai wannan duka me yake da suna sammai ne wanda ba a cikin su ba idan aka ce Allah yana sama ba a cikin su bane Allah yake Allah yana fawqa samawati bi ma'ana fawqa al-arsh shi kuma al-arshi fawqa samawati yake misali al-arshin ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yace kursiyu na ubangiji idan aka dauki sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su duka aka dora a saman kursiyu na ubangiji kai ka ce zobe ne aka jewa a sahara idan ita ma kursiyun aka dauke ta aka dora ta a saman al'arshi na ubangiji kai ka ce zobe ne a sahara babu tunda za a yi maka ganshi kamar ganin ta ma ba a yi to idan ka ji Allah ya ce maka fummastawa alal arshi wal arshin ubangiji Allah kadai san girman shi Allah kadai san girman al'arshi to Allah ya daidaita sama al'arshi shi kuma al'arshi a sama yake cikin bakin abinda zaka ce kenan to kaga wannan hadisi da muka yi bayani na shi wannan mutumin na kauye da ya fitsari a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya yi nasiha ya ja kunnen shi akan cewa masallaci baya dacewa a ringa aikata irin wannan haka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fil insan 60 wa 300 mufassal a jikin mutum akwai gaba 360 a cikin dan adam gaba 360 gari a cikin shi duk dan adam fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mufassalin aw mafsalin minha sadaqa kowace gaba ana buƙatar kamar sadaka kullum 60 wa 300 gaba 360 ta jikinka ana buƙata a gare ka kullun kama wannan gaba uwan sadaka
muna yi ha sabai suka ce fa man yati ku dalika ya rasulullah wa zai iya wannan aikin ya ma'aikin Allah a ce kullun sai kama ko ta gaba sadaka sadaka 360 to kaga sahabbai ma bare mu shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu annakha'atu fil masjid tadfunha washay'u tunahihi ani tariq yace abu biyu zakai ya shike maka kambaci abu uku zakai ya shike maka kambacin wannan sadaka 360 kaga wata kazamta a masallaci ka kawar da ita kaga kazamta a masallaci kawar lokacin nan babu shunhuda su a masallatayin su rere ne to akwai masu yin tohi a saman reren Muzalar Salaf idan ya ga kaji ko tohi a cikin masallaci saboda rere ne saboda kasa ce ba shunhuda ba hada yake akwai ranar da ya hada har sai da idan sheja ya nuna musu cewa babu kyau wannan abin da suke ya ce to idan ka ga irin wannan a masallaci sai ka rige shi da kasa wannan kadai in ka aikata kamar ka yi sadaka 360 kenan wannan kiyasi da za mu yi shi ne idan muka ga kazamta a masallaci mu yi kokarin kawar da ita ko wata kasa mu yi kokarin mu karkare za mu samu wannan lada ya ce na biyu ko kuma ka ga wani abu na cutarwa ga mutane a kan hanyar kawar da shi kana cikin tahiyya sai ka taka wani dutse wannan dutsen kana da ka taka shi misali ko a moto ka san cewa wannan da ka taka shi kada kanka ji dadi ba to sai ka tsaya sai ka dauke shi sai ka yada sai ka miga shi bangaren kwarta bangaren hanya kaga wannan abu in kai ka kawar ma da wani mugun abu idan shi ya zo huce kaga kaya akan hanya kuma tabbas wannan kai wani yana izawa bai gani bai taka dauke ne da tashi kaga wani karhi akan hanya wanda wani yan bai gani ba ji mishi sai dauke ka mai da shari kamar kai sadaka 360 a wannan ka duba wannan fadala malam yace idan wannan bai samu ba kai raka'a birar ta salatul duha sallar duha a Hausa muka ce wallahi ko raka'a biyu raka in kai kamar kai sadaka 360 ne a wannan mu duba wannan fadala jama'a wannan abubuwa ne da bai kamata barin gabarin su ko a yane mu yi dubara minti biyar ya isa a yi raka'a biyu muna tahiyya maga abin cutarwa mu kokari mu kawar shine manzalar sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani bid'atun wa sab'una shu'ba imani kamar ya kakkasu wajen kashi 70 mafi girma shine la ilaha illallah mafi karanta shine imadatul adha anil tariq ka kawar da abin da yake cutar da mutane akan hali kada ka ga abin da yake cutar da mutane ka bar shi bai cikin koyarwa ta sunna bai cikin koyarwa ta musulunci surtu in abin kai ma ya taba ka kaji to kada in ka tsaya ka diba ka gani ka bar shi anan kuma ka tsaya ka a tunda kai ya maka kakkafa da yamawan dan uwanka musulunci ke kaga abin da yake karantar da mu kada mu bar wani abu ya cutar da dan uwanmu bare mu cutar da dan uwan namu da kanmu to ina ga kai wanda zaka cutar da wannan sai dan aka ce in kaga abin da zai cutar da wani ka hana na daga cikin hadisan da zamu karanta akan babi na akan mas'ala ta tsaftar masallaci akwai hadisi na Abi Dharr Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uridat alayya a amalu ummati hasanuha wa sayyi'uha yace an bujuro mini ayyukan al'ummata masu kyau da marasa kyau yace fa wajadtu fi mahasini a'maliha sai naga a cikin ayyukan al'ummata masu kyau daga ciki al'adha yumaqu an at-tariq kawar da abin da yake cutar da mutane daga kan hanya wa wajadtu fi masawi a'maliha sai naga daga cikin abubuwa marasa kyau wanda al'ummata za su karanta annakhamatu takunu fil masjid la tudfan shine aikaki a masallaci ba abin ne ba abin ne mai cutarwa kenan kiyasi shine shine mu ga wani abu mara kyau a masallaci, wata kazamta a masallaci mu bar ta haka nan, musulunci bai yarda da haka nan, masallaci tsaftace shi ake khudhu zinatakum inda kulli masjid, masallaci wuri ne da ya kamata mu kawo mu gyara mu tsaftace, ado ne kawai aka hana. Misali a zo a mai zane a sami abubuwa masu dauki hankali, ta yadda mutum yana sallah zai rinka kallon wannan abubuwan, shi ne kawai aka hana. Misali shi yasa malamai har rubutu suka hana a cikin masallaci, bai dace ba a zo a rinka rubutu su a jiki a kikkewaye shi da ayoyi da hadisai, wani sai ya zo ya shiga karanta wannan kitabu. In kana so ka san haka, wani da rigar balo ya shiga gabanka, ko da rigar wani taro da aka yi a bayan shi an yi zane an yi rubutu, kawai na bayan shi karanta zai shiga karanta zai yi ana sallah. To ina ga wanda abin a gaban shi yake, musulunci bai yarda ba a yi rubutu a cikin masallaci ko a yi ado irin wannan a kawata masallaci cikin katanga da ina ne, a ana so dai masallaci ya kasance masallaci tsaftatacce tsaftace mu gyara. Ha? Mai rubutu a baya? Sallar ta yi, amma dai gaskiya yana shagaltar da wa'anda suke baya sosai. Na'am. Yace fadlud du'a inda dukhulil masjid. Yace fadala addu'a a lokacin shiga masallaci. Ana addu'a idan za a shiga masallaci. Kamar da ake addu'a za a shiga masallaci. Yace ruwaya Abu Dawud wa sahahu al-Albani an Abdullah bin Amr bin al-As annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana idha dakhala al-masjid قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال أقد قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم من زال صلى الله عليه وسلم إذا يشق مسلاتي يناتي وأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم yana neman tsari daga shedan saboda shi shedan kowace fursa nema yake domin sanannan ta mai kasance bata cika ba. Shi zama zalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutun yana sallah sai ya ji ya huta daga cikin sallar ya shiga wata duniya shi daban, to a lokacin ne ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai toha bangaren shirin hukum sai su uku ana cikin sallah bai bata sallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim tup a'udhu billahi minash shaitanir rajim tup a'udhu billahi minash shaitanir rajim tup bai bata sallah. In kai haka shi dan in da yazo ya dame ka yana nan bangaren ka na hukum zai shawo maka lafiya, kenan daga kaga ana sallah ka shiga wani yanayi wani tunani wani nazari daban, to kai wannan shi dan ne yazo yake nema ya bata maka sallah kai wannan za ka kore shi insha Allah. Yace fa idza qala zalika qala ash-shaytan hufiza minni sa'ir al-yawm, kana fadin wannan shi dan sai yace wannan ya samu tsari a kaina, ya samu tsari a kaina shikenan ni da shi a yau babu tayin da za ki cutar da shi. Ya daga cikin abin da yake ba mu kariya daga shaytan idan mun yi sallar asuba bayan da sahi mi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, idan kai wannan su 100 a minti 10 zuwa 15 za ka yi shiga kai, idan kai wannan su 100 a wannan wannan shedan bai rabaka insha Allah ta'ala, shedan bai rabaka Allah zai maka kariya daga shi. Haka irin wayannan addu'o'i daga cikin addu'ar da ake idan an shiga masallaci shine da ka zo ka ce wa salatu wassalamu ala rasulillah Allahumma iftah li abwaab rahmatika, Allahumma iftah li abwaab rahmatika, ya Allah ka bude mini kohi na rahmatka lokacin da ka shiga masallaci. Na'am, kenan mu rike wannan addu'o'in guda biyu idan za mu shiga masallaci, ko mu ce wa salatu wassalamu ala rasulillah Allahumma iftah li abwaab rahmatika, ko kuma mu ce a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim, kenan mu rike wa'annan idan mun shiga masallaci, zan mu shiga masallaci sai mu rangaye. Na'am. Fasara. Na'am. Magana da yace a'udhu billahi al-azim ina neman tsari, tsarin da nake nema a wajen Allah mai girma, wa bi wajihil karim, da huskashi mai karamci, wa sultanihil qadim, da kuma mulkin shi da dadde, mina shaitanir rajim, daga shaitani da ananne. Kaga kai bu Ubangiji ka tara mashi dukkan dangin yabo, sannan kuma sai kace kana neman tsari a gare shi daga shaitani, to Allah zai kiyaye ka insha Allah. Yace fadlus salawatil khams, fadala tasalloli da muke yi guda biyar, sallar wannan da muke yi guda biyar a cikin ibadu na Allah kakab, bayan kalmar shahada babu abin da yi sallah, ba abin da yi sallah, ita ce kai tsaye barin ta ka hurci. Wannan ka waɗe shi kanka a sama, kada ka ji tsarkar, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka, yace al'ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha yace faqad kafara, duk wanda bai sallah kafiri, wanda bai sallah kafiri kai sai kafirci ne ke aikatawa, shine aiki na farko da za a fara bincika gobe kiyama daga cikin ibada. A matsayin ka na musulmi ka zo sai a ce to ina aikan ka suke, daga an ka aikan sallah kada yake dauko dosiyan ta ake fara da ita, idan ta yi kyau ana sa ran sauran aikan sun yi kyau, matukar sallah ba ta yi ba to akwai wasu sauran ibadun ma ba su yi, saboda sallah tana koya maka nacewa akan yin abin da aka umarce ka, tana koya maka kiyaye lokaci na yin abin da aka ce ka yi, wanda ya kiyaye lokacin sallah ba zai kasa kiyaye lokacin watan Ramadan in yayi ba, wannan watan guda yayi azumi, wanda ya kiyaye duk lokaci biyar yayi, da asuba yayi, da azhar yayi, da al'asr yayi, kuma in lokacin yayi bai kasa a guyar babu kasala zai je yayi, to babu ta yadda za a yi wata ibada wanda sai shekara shekara ta gagare shi, an koyar da shi haka. Wannan sallar kuma wa aqimis salata ne li dhikri, ka ringa tsayar da sallah, a tsayar da sallah, saboda tsayar da sallah daga cikin fa'idar shi yana tana maka Allah, ambaton Allah ne tsayar da sallah. Kenan kaga lokaci biyar na wuninka ka yi su kana munajati da Ubangijinka. Daga cikin hadisan da ban karanta ba dazu akan magana ta tsafta ta masallaci, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tohi a cikin masallaci, ya tohi gabas iya cikin sallah, ya kaki tuf ya tsoha, ya ce ya ba su misali, ya ce ɗayan ku zai ji daɗi idan yana tsaye wani ya kaki ya tsoha mai a huska, suka ce a, ya ce to lokacin da kake sallah Allah ne a gabanka, ka san abin da yake gabanka, kyau ne ke nuna maka ne lokacin da muke sallah muna munajati ne da Ubangiji, Ubangiji ne a gabanmu. Kenan ka ga lokuta biyar na wuni, wannan ne kake yi, wanda yake nuna maka mahimmancin wannan ibada. Sallah an fallanta ta a daidai da Isra'i da Mi'raj shekara ta 1.5 haka kayan hijira, aka fallanta sallah saboda mahimmancinta, aka zo aka ɗauki manzala sallallahu alaihi wasallam tun daga garin Makka aka kai shi Baitul Maqdis, daga Baitul Maqdis aka ɗauke shi aka yi sama da shi, sai da aka tahi saman bakwai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, aka zo wajen Sidratul Muntaha, Jibril ya ce ni ma bakina nan ya koma, ya bar manzala sallallahu alaihi wasallam ya isa fada ta Ubangiji, ya isa aka fallanta mai salloli guda 50 a wuni, ya ɗauko su ya taho da su, ya isko annan Musa ya ce ya aka yi, ya ce an fallanta mini ni da al'umma ta sallah 50 a wuni, annan Musa ya ce mashi ka koma ba za su iya ba, manzala sallallahu alaihi wasallam ya koma ya ce ya Allah rage mana ba za su iya ba, aka rage, ya dawo ya ce mai koma dai a rage maka ba za su iya, yayi aka rage ya dawo ya ce koma dai ba za su iya, ta ce da ta komo biyar, manzala ya ce kai yauni nake ji kunya nake ji ya isa ga mu je jami aiki da wannan, saboda mahimmancin sallah ta kwana aka mana ita. Manzala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa
kai ra'asul islam in kana so ka girmce musulmicin ka kawai a ce baka sanna annabi ya ce ra'asul islam kai na musulunci misalin kai ne a jikin mutum idan ka huta kai a jikin mutum ina mutum yake babu shi to ra'asul islam shine as-salat sallah kan musulunci shine sallah ay ra'asul amr yace al-islam yace wa umuduhu as-salat bima'ana jimshikin addini kamar abin da yake rike da addini yace shine sallah haka yake cewa as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum maganganun karshe da manzo sallallahu alaihi wasallam yake nan a rayuwar shi ya kusa rasuwa abin da yake gaya mana sai mun yake as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum ku rike sallah da wanda suke karkashin nasiha shi kenan da kiran mu da yake yi wasiyar dai mana ta karshe ce mun yake mu rike sallah mun ganin manzo sallallahu alaihi wasallam na karshe ke a cikin alqur'ani mai girma kuma wurare da yawa Allah subhanahu wataala ya ambata haka ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar Allah yake cewa qad aflaha man zakkaha ko qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih yace fa salla yace haqiqa duk wanda ya tsarkake zuciyar shi ya tsira ya sha bi ma'ana shi wannan magana ta shi wai muke suna magana azaba ta kare akan shi yace wa dhakara isma rabbih fa salla kuma ya kara da ambatan Allah kuma ya salla haka yake cewa wa aqimis salata li dhikri haka yake fada wa aqimus salata wa atuz zakata yake cewa wasta'inu bi sabri was salat yake fa salli li rabbika wanhar yace kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah subhanahu wataala yana kiran akan mu kula da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ko al'amura suka takule haka al'amura suka yawa abubuwa na rayuwa suka kaza yazo abu kaza ana tajiran abubuwa sai ya ce kai a tara sallah arinna biha ya bilal a tara sallah mu samu sauki saboda idan ana sallah ana samun nutsuwa da munajati ga ubangiji sai komai ya zo normal ni so kuma sai a ci gaba da al'amura hikima yin sallah abin yawa gare shi kana cikin wasu al'amura wasu abubuwa sun shagaltar da kai kaza ana kai ana tarbiyyun amma lokacin da aka shigo masallaci kowa sai shiru kowa ya shiru kowa ne da hankali kan abu guda ayi sallah wannan a kare a samu wani dantan wanda ya kasance ba wanda ya magana wani dantan ne kasance babu wanda yayi wata rigima to sai gani ko da a ce ana rigima a kabar da sallah to da an kare sallah da wahala a ci gaba daga komai ya komo nan ban hankali ya fara komowa shi sallah tana da fa'ida sosai kamar yadda kuma su har suke ka fa'idodi a cikin sallah na wannan ruku'in da sujjada da ake yi yana da fa'ida sosai a jikin mutum shi yasa addini aka ce wanda yake inkarin cewa sallah farilla ce to shi wannan kai tsaye ya yarda shi wannan ya bar musulunci kwata-kwata ba magana ma a ringa mai zancen musulunci ya da sake bashi musulunci shi yasa musulunci ya ce idan yaro kai shekara bakwai a umarce shi ya ringa yin sallah idan kai shekara goma inda ya ba a bashi kashi saboda ya saba da yinta saboda muhimmancin ta to wannan sallah tana da fada'il da yawa yace fadlus salawat al-khams fadala ta sallah guda biyar da muke yace al-muhafazatu ala as-salati min asbab dukhul al-janna kiyaye salloli guda biyar su ne banyan sabubba na shiga gidan aljanna ruwayat tirmidhi aw rawat tirmidhi wasahu al-albani عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع أبو أمامة يأتي ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم ينافته في حجة الوداع أحج تبنقانا حج كرشي لما صلى الله عليه وسلم يأتي اتقوا الله ربكم كجسورا ألا أبنججنكم وصلوا خمسكم كويسلوا لنكم قداب يرنوني وصوموا شهركم ku yi azumi na watan Ramadan wa addu zakata amwalikum ku bayar da zakata dukiyoyinku wa atiu za amrikum
ku yi da'a ga shugabanninku, tadkhulu jannata rabbakum, za ku shiga aljannan ubangijinku. Abinda Annabi ya faɗa ke yace ku ji tsoron Allah, ku yi salloli guda biyar, watan Ramadan in yazo ku yi azumi, ku ba da zakka ta dukiyoyinku, kuma shugabanninku da'a. Idan kun yi wannan, tadkhulu jannata rabbakum, za ku shiga aljannan ubangijinku. Ka rike wannan, za ka shiga aljanna kai. Ka rike wannan kawai, ka ji tsoron Allah. Idan ya ce ma ka yi, ka yi. Idan ya hana ka, hannu ka yi sallah lokaci biyar na wuni, ka yi ta cikin jami'i. Ya kasance in azumi ya zo, ka mai da hankali ka yi. In kana da dukiya, ka ba da zakka. In shugabanka ya ce ma a yi kaza, in bai saba ma Allah ba ka yi, to za ka shiga gidan aljanna. In ji wa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. وروى أبو داود وصححه الألباني عن ابن مخيرس أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد ونبأ الله ابن مخيرس يكتوى ولو تندق تكن بني كنانة أنا تيمي مخدجي يجي ولو تندق أجر الشام ana mai alkunya da Aba Muhammad yana fada yana gaya ma mutane cewa alwitru wajibun, yana cewa yin wituri wajibi ne. Kun san akwai mazhabar take ganin cewa salloli a wuni guda shidda ne, amma tana ba kowa ma san wannan zancen na wannan mazhabar. Akwai wanda suke ganin wituri ko farilla ne, dole ne akan kowa ƙarshen daren ka a ce ka yi wuce, saboda kawai in aka kalli ma tartibin an yi hudu, an yi uku, an yi biyu, sai a yi ɗaya ko, suka ce kawai wuce wajibi, saboda ganin hadisan da suka zo suka yi magana sosai a kan yin wuce. To shi ne ya ji wani mutum yana cewa a yi wuce wajibi ne, ya ce ƙalal mukhdaji, shi mukhdaji ɗin wannan sunan mutum, ya ce faruhtu ila Ubada bin Samit, ya nake wajen Ubada bin Samit, fa'taratu lahu wa huwa ra'ihun ila al-masjid fa'akhbartuhu billadhi qala Abu Muhammad, yace sai na same shi iya cikin masallaci, sai na bashi labarin abinda Abu Muhammad yake fada. Fa qala Ubada bin Samit, shi Ubada bin Samit sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, sun rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan ya san abinda yake wajibi, ya san da ba wajibi. Da aka zo aka kame magana sai yace la, sai yace فقال عبادته كذب كذب ابو محمد عباده sai yace abu muhammad wanda ya hudu wannan magana yace wuturi wajibi ne sai yace hakika ya ƙarya yace saboda saminta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuta naji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana fada yace khamsu salawatin katabahunna allah ala al-ibad salloli guda biyar allah ya rubuta akan bayi man jaa bihinna wanda yayi su لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن بي وانا ابو بو وند زي رجي مسو وانا ابو يسو wannan sallolin, bima na bayi su ba an kashe yayi su cikakku da duk abin da ake bukata ayi a sallah. Yace kana lahu inda Allah ahdun, yace to wannan wanda yayi wannan sallah cikakkar sallah guda biyar bai rage mata komai ba, to ya rubuta ya aje akwai wani alkawari da Allah ya mishi, wani alkawali ne Allah ya mishi. Wannan ibada ce da muke yi kullum, kuma gashi an ce akwai alkawalin da Allah ya mana idan mun yi, mene ne wannan alkawalin? Sai ce an yudkhilahu aljanna, akwai alkawali Allah ya yi cewa zai sa ka gidan aljanna idan ka rike sallolinka guda biyar. Yace wa man lam ya'ti bihinna, wanda kuma bai yi su ba yanda ya dace, yace fa laysa lahu indallahi ahadun, shi babu wani alkawali tsakanin shi da Ubangiji. In sha'a azabahu, in ya ga dama ya azabtar da shi, wa in sha'a adkhalahu aljanna, in ya ga dama kuma ya gafarta ya sa shi gidan aljanna. Kenan abinda ake magana, wanda yana yin sallah amma yana rage mata wasu haƙoƙinta, shi ne ake magana akan shi. In Allah ya ga dama ya azabtar da shi, in ya ga dama ya sa shi aljanna. Amma wanda yake cika sallah yanda ya kamata, bakin gulgudu yana bakin iyawa shi, fattakullahi masaqatu, bakin iyawa shi yana yi,
kuma Allah ya sani to wannan alƙawari ne akan Allah cewa zai sa shi gina aljanna. Allah ya sa mu gina aljanna. Yace wa fi riwayatin da Abi Dawud wa Sahha al-Albani, riwaya ta Abu Dawud Albani ya inganta ta yake cewa an Abdullah bin Sunabihi qala za'ama Abu Muhammad anna al-witr wajib. Shin malami yake cewa Abu Muhammad yana zaton cewa ay witri wajibi ne. Faqala Ubada bin Samit, Ubada bin Samit yake ce mishi kadaba Abu Muhammad, wannan wanda yake cewa witri wajibi ne yayi ƙarya. Yace ashhadu anni, ni ina shaidawa, yace Ubada, yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khamsu salawatin iftaradahunna Allah ta'ala, salloli guda biyar Allah ya fallanta mana. Man ahsana wudu'ahunna, wanda ya kyautata arwallarsu wannan sallolin, wa sallahunna liwaqtihinna, yayi wannan sallolin a lokacinsu, wa atamma ruku'ahunna, ya cika ruku'insu, wa khushu'ahunna, da khushu'insu. To kaji inda rigimar take. Yace kana lahu ala Allah ahdun, ako alqawli na musamman wanda Allah yayi, an yaghfira lahu, Allah zai gafarta mishi. Wa man lam yaf'al, wanda ko bai yi ba wannan, yace fa laysa lahu ala Allah ahdun, shi ba wani alqawli akan Allah akan shi. In sha'a ghafara lahu, in yaga dama gafarta mishi, wa in sha'a azabahu, in yaga dama azabta shi. Idan yaji yake saka anan shine husu abu, wannan husu shine rigimar kawai. Sai dan ya ki barin mu mu yi sallah yadda ya kamata. Tuwon nazari sai ka mana shi a cikin sallah. Mun ga kokari muna kawar da kai, idan ya dame mu mutoha su uku a bangaren hagun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Duk mu do hankalin mu samu minti biyar din nan mun yi shi tsakanin mu ne da Ubangiji. Muna tuna Ubangiji, muna tuna girman Allah. Ni kokari wannan minti biyar din mu bada shi a wannan jin. Allah ta mace mu he gani sallan muna samun ko miki sirdis ma sirdis ka gani an raka da a ce ka samu ayin ko zero ko dai ka gani akwai matsala. Yace as-salatu taghsilul khataaya ghaslan, sallah tana wanke kurakuran mutum wankewa. Wannan sallar da muke tana wanke mana kurakure wankewa. Fi sahihai, ya zo a cikin Bukhari da Muslim, an Abi Hurairah, hadisi daga Abu Hurairah yake cewa annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya jama'ikin Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, yana cewa yaqulu ara'aytum law anna nahran bi babi ahdikum, yake cewa shin a ganinku inda akwai wani ruwa teku yana wucewa a kofar gidan ɗayanku, yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan, yana wanka a cikin shi sau biyar kullum, kai wanka sau biyar kullum, kai wanka sau biyar. Yace ma taqulu zalika yubqi min darani, ni za ku ce shin an samu sauran dauda a cikin shi? Autarwa ce hal yabqa min daranihi shay, qalu suka ce la yubqi min daranihi shay'a, almi wanka biyar a wani babu tun za a samu dauda a cikin shi. Qala yace fa zalika mithlu salawatil khams, to haka kwatankwacin salloli guda biyar yake. Yamhu Allahu bihi al-khataaya, Allah yana wanke ka daga zanubanka lokacin da kake yi su. Wannan salloli guda biyar da muke muna yi muna gamawa, misali muka yi tun daga asuba a zuwa asar magariba isha, muna karewa zanuban mu dewa sun sauka, zanuban mu dewa sun sauka. Yake cewa as-salatu khairul a'mal, salla take mafi alkhairin ayyuka. Rawa ibn Maja wa sahahu al-Albani an Tauban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqimu wa lan tuhsu wa alamu anna khayra a'malikum as-salat wa la yuhafiz ala al-wudu' illa mu'min. Tauban yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku daidaita, bimana idan an zo salla daidaita sau, yana cewa a daidaita kada a rinka karkacewa, addini ta sahu tsaf. Yace ku sani anna khayra a'malikum as-salat, mafi khair alkhairin aikin ita ce salla. Wala yuhafiz ala alwudu' illa mu'min, yace babu wanda zai tashi yin salla wajen arwallahi, kiyaye arwallan nan tashi ya tabbatar ta cika tayi babu lum'a ko ina wanki tas yana kiyayewa yace ba mu irin wannan aikin ke sai mun saboda wanda bai damu ba ko in yazo ko jaddan gula sai ya tashi tashi ya je shi ka jikin shikin amma wanda ya damu yana kokarin ko ina yi kokari yawo ya huta ko ina ya wanki babu lum'a ba komai to duk mai kokarin irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba mu irin wannan abin sai mun yana ne wannan yana nuni akan cewa zuciyar shi ta ta'allaku da sunnah kamar ta gaske yake da gaske yake yana so kiyaye abinda Allah ta ce to duk mai irin wannan abin yace ba mu yin sai mun yace as-salatu tukaffiru sayyi'ati wa tarfa'u darajat haka sallah tana kankare zunubai kuma tana dauka darajar mutum yace rawa ibn majah wa sahu al-albani an ubada bin samit ubada bin samit yace annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin babu wani bawa yasjudu lillahi sajadatan yayi sujada ga Allah wata sujada illa kataba Allahu lahu biha sai Allah ya rubuta mishi dalilin wannan sujada hasanatan lada guda wa maha anhu biha sayyi'atan Allah zai kankare mishi zunubi guda wa rafa'a lahu biha darajatan kuma Allah zai dauka darajar shi yace fastakbiru min as-sujud dan haka ku ringa yawan sujada fastakbiru min as-sujud ku ringa yawan sujada yawan sujada shine yawan yin sallah majlis sallah ta farilla mun ringa yawan nafila rawatib ne bayan sallar ni cikin dare ne a tashi ayi salatul duha ayi yi kokari ko da a ce mu saba yi ba yi kokari mu ringa saba ma kanmu ko da da raka uku uku ne a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa sharful mu'min qiyamuhu billayl daraja da kima da mutunci da abinda zai kara ma me yake suna haiba a wajen Allah ita shine sallar ka cikin dare kowa da barci ka janye daga shimfiɗarka ka tashi kai tsarki ka zo ka yi arwala ba wanda yake ganin ka ba wanda ya san kai kai kadai ka zo ka tsaya kamar Allah salloli ka koma kuma kwanta wannan ba karamar ibada ba ce meyin wannan Allah ya yabe shi a cikin suratul sajada yace tatajafa junubuhum anil madashi suna janye jikinsu daga inda suke kwanci yaga una rabbuhum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun wallahi yin qiyamul layl koda da kadan kadan ne mu yi kokari mu ringa taba raka uku ce muka samu ni raka biyar ce kakka ce kai da yawa da hamasa ka ce tunda da yake amma lalle nan an ce kaza bari kawai in tashi duka dare in kai yau kai gobe gajiya zaka amma sai ka rinka dauka minti 12 minti 30 minti awa guda jikinka a hankali zai saba wallahi kana saba sai gani ya zama jikinka kawai ka saba yanda kake yin sallolinka na farilla kawai ka saba in dare a kullum lokacin da ka ware kake tashi kai sallar ku to wallahi yin wannan sai ka ji ana cewa bunnubun ka ki bunnuwa ayi ayi a ture ka kawai ka saboda akwai wani tsakaninka da ubangiji akwai wani sirri da ka bari tsakaninka da ubangiji yana da kyau ya kasance muna da irin wannan musu muna zan sirrin kin mu tsakanin mu da ubangiji ne duk duniya ba wanda sai tsakaninka ne da Allah in ka tashi matsalar ka kawai dama kun saba ga mu ne ka kace ka abin Allah ya taimake mu yace rawat tabarani fil awsat wa qala al albani حسن صحيح ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون kuna ta konewa bima'ana kuna aikata zunubin da zasu kai ku gidan wuta ai ta konewa kuna cikin wannan fitina saboda ana kai kawo ana shiga ana huta ana hira akwai abubuwa da ake aikata zunubi ana kallaka ko akwai wanda za a aikata zulubi ana saurari akwai wanda za a saurara zulubi to wannan zunuban karshen zinubi ukuba shine azaba shine ayyuke cewa tahtariquna kuna kona kanku kuna kona bimana kuna cikin hallaka
fa idza sallaitum as-subha yace gassalto da kai sallar asuba ka wanke wannan duka abin da ka kwaso wanda zai yake ya kona ka bimana zinuban ka wanke su kana sallar asuba kamar babu komai yanzu da ka kare sallar asuba ka komo fuful baka da komai a jikinka hallo sai ka dauki sabbi ba ka bane kullun daga kare sallar sabbi yake dauka yanzu kuma ya shiga ya dauki sabbi yace tahtariquna kuna cikin bala'i ana daukan zinubai ana cikin kuna yace fa idza sallaitum az-zuhra gasartu lokacin da kuka salla azhar yace kuma shikenan sai ku wanke duka wannan zinuban akwai hadisi duk lokacin da kai ruku'i za ka dauko zinubanka duka a dora a wuyanka duka nan da kai zinuban su ringa sabka su ringa sabka kakka matsayin an jima ruku'i wallahi kakka matsa abubuwa ne suke ta zuba tunda abubuwa dai akwai su an sani kenan zuba suke lokacin da kai sujada kuma hallo a sake dauko sa dora a wuya hallo su ta zuba kan kare sallah yake gani sumul babu to shine yace haka kuna kwasar zanubai na wanda su kona da ka zo sallar azhar shikenan kuma ka wanke yace thumma tahtariqun yace hallo kuma bayan sallar azhar kuma ku kwashe sabbi wa idza sallaitum al-asr da kun zo ku yi sallar al-asr hallo shikenan ka sarto kun wanke yace hallo kuma ku dauki sabbi kayan magariba ana dauka sai an zo sallar magariba daga kai sallar magariba kuma shikenan ka maka wanke sabbi muna ga maka fadala ne wanda yazo daga manzon sallallahu alaihi wasallam akan fadalan yin sallah hallo yace bayan sallar magariba hallo tahtariquna za ku ringa daukan zinubai wanda zasu iya kona ku yace fa idza sallaitum al-isha in ku sallar isha'i yace ga sartuwa sai ku wanke ta yace thumma tanamun fa la yuktabu alaykum hatta tafiji sannan lokacin da ku kwanta barci ba a rubuta komai akan kwasi kun tashi ba rubuta komai akan kwasi kun tashi wannan hadisi yake tuna mana wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya arwala duk wanda ya arwala lokacin da ka zo wanke hannunka da abin da ka aikata da hannun wannan mata na zinubi lokacin da kake wanke hannun kana wanke hannunka kana wanke zinubin kana wanke hannunka zinubin yana tafiya idan ka sa ruwa a bakinka kana kurkure bakinka kana kurkure zinubin da yake a bakinka kana zubawa lokacin da ka shaƙa ruwa a hancinka kana hacewa kana hato zinubin da ka ɗauka da hancinka lokacin da ka wanke fuskarka kana wanke abin da ka gani da idanka ka shafa kai ka wanke kawa kana wanke inda ka je wanda aka rubuta maka zinubin da dalilin da yake kana wanke kawa kamar ka wanke zinubin da ka aikata da wannan sahabin da ya bada labari sai wani yana zama yace to wani daga yin wannan aikin ka ce daga mutum ya arwala ba komai sai ce to kai bawan Allah yace wannan hadisin da nake gaya maka ni dai a yanzu na kai shekara 19 a cikin kuma na san annabi ya faɗa a hadisai daban-daban man kadaba alayya muta'ammilan falyatabu wa maka'adu minan nar yace na kusa mutuwa ga alƙawarin da annabi yayi wanda yayi ƙarya da dukkan ya nemi mazaunin shi a gidan wuta na san da haka kuma yanzu a shekaru na 19 na kusa mutuwa kuma ku zo umma annabi ƙarya din je wuta kai kana da hankali kana da lafiya yace to wannan hadisin in ban ji shi ba so uku na ji so hudu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake mana bishara akan sallolin da muke idan muka yi sallah idan muka yi arwala zinubai an kankare idan muka yi sallah an kankare to yadda mai mata Allah karba ka kawai shi ne mata amma ka ga sallah da Allah subhanahu wataala ya ba wannan al'umma wallahi tana da fadalar da ko akan wannan muka tsaya alhamdulillah ya kasance ita ce abinda za mu ringa yi kullum kuma hallo mutane kuma ana tahi mana da zanabanmu dama bala'in lahira shi ne zinubi bala'in da kirko a lahira a ce ka gani zanabai to ga aikin da za ka ringa yi kuma an ɗora wa shi kullum za ka ringa yi kuma an ce ba kana yi kuma zanabai suna tahiya abinda ake bukata a gare mu mu yi ta yanda ya dace mu yi ta yanda ake so mu kyauta da wajen yin ta babban jihadin mu kamar yadda na faɗa da su shine kusuri shi dan in yazo mu kore shi mu yi kokari mu yi da hankali mintin nan 5-10 mu kasance mun yi ta zuciyar mu tana ga Allah subhanahu wataala sai mu gani mun yi sa'a Allah ya karɓa abinda muka faɗa ne Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين الرحمن Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.